Hukumar alhazai ta jamhuriyar Niger cewa da koho ta hiddo farashin kudin kujerar hajin bana ga kowane maniyyaci da maniyyaciya, inda kudin na bana ya tashi miliyan 2,276 na sefa sabanin shekarar ta gabata, inda masu neman tahiya aikin hajin suka biya sefa miliyan 2,238. Jibril Bukari shine shugaban hukumar alhazai koho ta jamhuriyar Niger.
Zuwa Makka Madina Mina Arfa Mina duka da Muzdalifa abubuwan da za a yi duka zuwa kare hajji, mun tantama mun gani yanda zai tashi kudin hajji shine miliyan 2,276. Wannan an tattafta ne saboda kun sani kasar Saudiya bana ta sa ka'idodi da yawa, an kara kudade na duka abin da za a maka sai ka biya abin da ake ce ma bariba VAT ta daya kishi 5% na duka abin da kake so, amma sai ka biya su. Wannan abin ya kawo cece-kuce har ya kudin haji ya dan tashi kadan, kuma akwai wasu yan kudade da suka taru a wajen mu'assasa, akwai kuma yan kudade da suka taru a wajen abin da ake ce ma asasini su ma na dawainiyar alazai. To shine muka tattauta muka yaddidi bayan da suke yiwa magani, in aka kai shi miliyan 2,276 eh lalle kudi sun karu da wajen 38, amma inda yanda aka so a yi ne ya zamna daidai yana iya kawo miliyan 2,400 ma.
A ranar 1 ga watan Mayu na wannan shekarar ne, idan Allahu ya kai mu, hukumar ta koho ta jamhuriyar Nijar za ta rufe karbar kudaden maniyyata aikin haji na kasar a nan birnin Kwanni, a lokacin da muka hiranta da yan kasar a yau da safe sun nuna muna rashin jin dadin su game da karin jikka 38 da aka samu na kujerar aikin hajin bana ta la'akari da abinda maniyyatan na shekarar bara suka biya.
Sunana Mamman Bashir. Gaskiya ari wanda aka ce an yi bisa ga aikin haji da umara ya zama to kaman duk shekara, kusan duk shekara ana jin ana cewa an yi kari. To gaskiya hukumar nan ya kamata a ce ta lura da haƙƙin talakawa, saboda an aka lura aikin haji ya hiba talaka wahala, saboda wani dan dubara ne, dan kullu-kulle ne, ya hada zai taya wurin ya sauki nauyi.
Yaya wato shi dangance da abun harka aikin haji da umara a ce duk shekara babu zance sai a ce kara ma haji kudi da umara, wannan bai zace ya kamata a tsaya da abu wuri ba, amma ko da yaushe sai ana ce ana kullun ko da yaushe a ce a kara kudi a kara, kuma karin ga arsu kai ne ba san yadda lamun
kun ne. Sunana dai Adamu ne. Karin nan da anka ce anka yi na alhajai masu zuwa Makka, to gaskiya karin nan da muka ji labarin cewa an yi kari gaskiya bai mana daji ba.
Shugaban hukumar alhazai ta jamhuriyar Nijar Jibril Bukari yayi kira ga al'ummar kasar da ta basu hannu domin kan labarin ka'idodin aikin hajin wannan shekarar ta 2018 a dukkan fadin kasar.
Mutane su kama mun kaman malamai masu wazi a talbijin da radio da a masallatai da masu hudubobi a masallacin Juma'a da wani su kama ya zamanto aikin mun yi shi tare, ana waye ma mahajjata wanda suke da maniyyatan zuwa haji hanke dan su gani.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.